music@houseofsongs.com.
Azvuchia so ya digitali bane bane kihanta ta kuza agasanta naga kamar bazaki aminta baki kulani a azana mace in kince baka tausaya ba zana mace gaban idan ki za arakari da zaki kulani yan mata da zaki kulani wanda ya so ka kai ma ka so shi domin haramba soyayya ku yi wasa ba fada ba naga kamar fuskar ki tana ta soya kaman ni a warwaro sarkar gafari ki tare ki tare Alele, 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 alele. Sanda marai ciki kabari kirkir kitani kin bari da tunani babu misali da mariya na taburi inda ke kabari kin bari da tunani la 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 majubin su da zuwan kirayuwa ta kuma ta yi aske kinga a zuciya so ya rikita ni ba ne bari kyanta ta goza a kasa